Kamar sauran jihohi tun da sanyin safiya ne da jama'a suka fara tururuwa zuwa cibiyoyin zabe a nan jihar Adamawa, inda aka fara tantance masu kada ƙuri'a da suka yi samuko kamar yadda na tarar a wani rumfan zabe.
Ya ake yake tafiya yanzu? Aiki ba damuwa, aiki yana tafiya yanda ya kamata, ba ma samu wani damuwa. So yanzu hakan nan su ma suna ba mu haɗin kai, su ba voters sun so in due time in Allah da za mu gama ba damuwa.
Na batun da ake cewa wasu hannunsu baya nunawa.
Wayancan abu haka ya faru, muna samun rubuta nambobinsu, akwai form da aka yi providing wanda za mu cika, za su samu visa.
Alhaji Bamanga Tukur, tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya, na cikin waɗanda suka yi samako domin su zo a tantance su.
Alhamdulillah sun fito da osu da kwakwatarsu, ba taɓa ganin yadda su aka samu Adamawa da na sani, inda na je inda ma zan yi accreditation kafin ma mu zo layi ya cika, da kuma sai an zauna an jira waɗansu zo.
Su ma da 'yan takarar shugaban ƙasa su ma bayyana ra'ayinsu ne game da yadda zaɓen na yau ke gudana, kamar yadda mataimakin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Kowa Party ya bayyana.
Suna Sa'idu Bobboyi, mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Kowa Party. To lamari dai zuwa yanzu mun gode wa Allah, labarin da muke samu a galibin gwari kadrida da aka yi amfani da shi domin a tantance mutane kafin tsaya zaɓe sun yi cikin lumana, kuma sun yi aiki a gwari da yawa da muka samu labarin banda 'yan gwari kaɗan, daya biyu uku da muke ɗan ji wanda ake ɗan samu 'yan tangarɗoɗi kaɗan-kaɗan, kuma kamar da hukumar zaɓe suka tabbatar mana cewa za a tabbatar da cewa an daidaita shi shi ma.
To sai dai kuma yayin da wasu ke yabawa shi ko gwamnan jihar Adamawa Mr. Balajan Gilari na ma cikin wadannan na'urar tantancewa take daukar hoton yatsunsu.
Akwai problem, babban matsalan in ana so wannan abun a gudanar da wannan abu a lokaci, don yanzu fa karfe 10 da kwata kuna ganin mutane har yanzu suna taka da kafa daga bridge zuwa nan, za a samu matsaloli. Don kali da inda kansa akwai matsala, da na dangula hannuna hoton na ba bai fita ba. So akwai problem, babban abu dai kar a kai ga har mutum wanda ya yi wahala, mu yi jigilan mutane, mu daga IDPs daga Madagali Michika sun zo nan a hana su.
Kamar Adama a jihar Taraba ma jama'a sun fito don wannan zabe, ko da kyan nan samu wasu matsaloli a yankin Ibi da kuma tsanukan Gembu, kamar yadda wasu 'yan jihar ke cewa.
Kana magana da Muhammad Raziri a Turaki A Ward a Jalingo. Cikin Jalingo na musamman wurin maza bana Turaki A na akwatuna wanda sun kai guda 7 a cikin makarantar nan. So komai ya tafi daidai, mutane sun zo a kan lokaci kuma a cikin natsuwa.
Sunana Sa'idu Muhammad, wakili kawo mai samari. Ina kira daga mai samari area Sardana local government.
To me ke faruwa a wajenku yanzu?
Abin da yake faruwa a wajenmu, ma'aikatan INEC ba su zo har san da karfe 9:30 yayi kafin su soma. A halin yanzu yau a mai samari primary school ba a soma ba har yanzu, machine nasu waya bace, kuma INEC take mana ana da backup machine guda uku.
Kana magana da Ibrahim Kawo Ahmad ne a Ibi jihar Taraba.
Me ke faruwa a Ibi yanzu?
Tun karshe shida na safiya maza da mata aka yi layi ana zaman jiran malaman zabe. Ana layi kawai sai suka nuna wa mutane ba ballot paper ko da guda ɗaya a hannu. Ina so da su ta gano cewa sai waɗansu 'yan siyasa sun sai ballot paper ɗin yana hannunsu. Sai jama'a wasu gaya kawai a layi a tantance su. Ba ballot paper wai sai an jima za a kawo.
Idan zuwa lokacin aiko da wannan rahoto, jama'a na can na shirin soma kada ƙuri'unsu. Ibrahim Abdullahi Azizu, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.